da 447 na zauna kwanci na tashi gaba gare ku kamar yadda mai sanarwa ya sanar dan cika umarni na shugabanni kamar yadda aka umarce ni zo mu dora a kayin yadda marigayi ya tsaya musamman a wannan littafi mai albarka na kitabu tauhid kamar yadda mai sanarwa ya sanar wato Malam Babani yana kan gayar al'umma tana kan gayar amfanuwa da shi bude matsayi irin nasa irin daukaka da ya samu a wajen Ubangiji Allah ya bashi ilimi kowane bangare garin na ilimi na sana'o'i na boko kuma ilimi na addini amma wannan yasa yayi devotion kansa ma al'umma ita karan kanta da kuma addinin Allah a sunnata Ubangiji wato rashin wani mutumin kirki mutum banza baya hanawa wani abu ya ci gaba mai da malam yayin magana har ya kawo hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanna sunnatul hasana dan da salaha tana hana ko kuma tana dakilewa addinin Allah ko kuma rashin wani mutumin kirki yana hana ci gaban addinin musulunci to da addinin musulunci ya kangare tun lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya bisa tarihi zamu dan yi waiwaye ne bisa tarihi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi yake ta yin wa'azi a mushrikan Makka yadda yake ta yi musu kiran su zuwa ga addinin musulunci su ba su karbi addinin musulunci ba suka rasa yadda za su yi da shi sun kulla su kashe shi sun kulla su yi masa kaza su yi masa kaza a ƙarshe dai da suka rasa yadda za su yi sai suka ce kyale shi ai zai mutu ma mu huta Allah ya ce masa innaka mayyitun wa innahum mayyitun eh kai din ai mai mutuwa ne kun ga tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai Allah ya tabbatar shi din mai mutuwa ne kuma cikin suratul anbiya Allah yake faɗa dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fa humul khalidun ai bu musanyawa wani mutum dai a wannan duniya ba tabbatuwa afa in mitta kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai ka bar duniya ka mutu fa humul khalidun su din za su tabbata ne su din ma su tabbata ba a yau sun zama me sun zama tarihi to muna fata shi malam babbane da Allah ya kaddara masa rasuwarsa a wani lokaci da kuma mutane suke amfanuwa da shi to wannan muni asashen mu namu na ƴan adam za mu ga cewa kamar ya tafi da wuri ko wani abu da shauran su amma Allah yana cewa wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitabal muajjala babu wata rai za ta bar wannan duniya ta mutu sai face da izinin Allah Allah ce kitaban muajjala wani lokaci kayyadadde da kuma aka sanya mishi ajali wa idza jaa ajaluha la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun duk lokacin da ajalin koma menene yazo shi to ba a yi masa jinkiri na wani lokaci sannan kuma ba a yi mishi kari muna fata halin da ya tafi ya bar mu Allah ya gafarta masa shi kuma abin da ya bari na iyalai da abubuwan da ya sunanta na kyawawan ayyuka ya iyalansa Allah ya musu albarka shi kuma abin da ya bari Allah ya kai mishi lada din har cikin kabarinsa sannan kamar yadda na fada in misali rashin kirki misali inda akasin haka ne kuma malamai kamar da suke kawo misali in misali kangara ne in misali mutum yana jin shi wani ne da sarauta ko dukiya ko mulki ko ma menene malamai suna buga tarihi ko kana bada misali da Fir'auna Fir'auna ba irin kangara da bai yi ba malamai suka ce a tarihi na duniya gaba daya babu wani mutum da ya tutiyar dukkan nau'in tauhidi kamar Fir'auna kowa in yazo zai yi nan a gawar irin tasa ne amma ba a samu wani mutum da yayi kamar yadda malamai suka kasa shi wannan tafi da zamu fara kitabu tauhid suka ce ya kasu kashi uku ne akwai abin da ke cewa akwai tauhidin rububiyya akwai na uluhiyya akwai na asma'illahi wa sifat Fir'auna suka ce babu wani mutum da ya taba kangara ya kai matuka wanda ya ainihin danganta kansa da dukkan nau'in abubuwan da Allah ya danganta kansa irin Fir'auna mun dauki misali na tauhidi na rububiyya Fir'auna ya kai ya kawo wanda yake cewa ana rabbukumul a'la wannan malamai suka ce wannan misali ne sai yake ce ar-rabbu an samu abin daga rububiyya yace ana rabbukumul a'la yace ni ne ubangijinku wanda yake ma'ala wanda yake madaukaki wannan malamai suka shi Allah ce fakasabihi wa bidarihi al-ard kun ga idan salaha ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya bar duniya in kangara ne Fir'auna ya bar duniya da sarauta misali ba abinda bashi da bai mallaka ba in misali dukiya ne Karuna shi ma ya riga ya bar duniya to saboda haka wannan kamar da muka yi magana cewa duk lokacin da Allah ya kaddara karshen wani abu to ko da mutane suna so ko suna ga lokacin abin bai yi ba to a gurin Ubangiji wannan shine muna roƙon shi da ya tafi Allah ya gafarta masa kuma kamar dai da mai sanarwa din ya faɗa cikin ikon Allah mala ya shago gurmaya ya kuma sunnantar da abubuwa waɗanda suke kyawawa wannan majalisi ne wanda yake da dadan tarihi wanda shi ma karan kansa shi malam babani shi ma dora waye akan wasu wanda yake muassasi na wannan majalisi shine babban malamin mu shi ma da Allah ya karbi rayuwar sa shekaru da suka gabata Sheikh Kabiru Ahmad muna roƙon Allah shi ma Allah ya gafarta masa malam ya yi iya bakin kokarin sa wajen karantar da dalibai da kuma ainihin yin irin wannan majalisi musamman a wannan waje da kuma sauran masallatai bayan Allah ya jarabce shi da jinya kai malam awwal shi ma ya dora akan irin nasa shi ma a karshe dai shi kuma larura ta jinya ta yake da aka mishi a ido shi ma kuma ainihin Allah ya kaddara ba zai ci gaba ba shi karan kansa malam babani Allah ya sa ya dora kuma wanda littafi shi kuma ya assasa shi kamar wancan bangaren fikihu din sai ya dora akan lokacin da malam awwal ya dora to malam ya karanta mana duk wanda yake wani aiki na alkhairi Allah ba zai bar abin haka kawai ya tafi ba malaya karanta mana hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyama an suka ce la yanqusu min ajrihi shay duk wanda ya assasa wani aiki na alkhairi to bayan sa sai wani ya dora to wannan wanda ya assasa din yana da ladan kwatankwacin abinda wanda ya dora din yake malamin suka ce la yanqusu min ajrihi shay ba tare da za a rage wa shi wanda ya dora a kayan ladansa don abewa wancan wanda ya assasa ba kamar yadda wasu malamai zaku suna cewa ana cewa zai samu kamasho haka kamar yadda muka san ta'arifin kamasho ai wani abu ne ake diba a ladan wani ake bewa wani to al'amarin Allah ba haka bane ba shi wancan za a bashi cikakken ladansa ne shi ma wanda ya dora din za kuma a bashi cikakken ladansa ne sannan kuma haka kamar yadda malamin ya faɗa haka shi ma akasin sa duk wanda kuma ya ainihin sunnanta wani abu marar kyawu to shi ma zai tafi kuma ziyarin ayyukansa waɗanda suke munana kuma su rinka me su rinka ninkuwa ya tashi na ran alkiyama yana cewa mali hazal kitab la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara to ya Allah ka sa mu je mu tarar da abin da yake na alkhairi sa ta tashi wadda laruri ne na jinya ka sa ya ajiye karatu malama bani ya dora akwai hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma da ya tabbatar da koda wai jinya ne ko kuma wata tafiya ta sa mutun ya bar wani aiki na alkhairi saboda dalili uzuri tunda ad-daruratu tufidu al-mahrurat shi ma zai rinka bashi lada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi da Abu Huraira da Bukhari da Muslim duka sun rawaito shi wanda yake cewa idza safara al-insan aw marida kutiba ma kana ya'malu muqiman sahihan auka ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake aikata wani alkhairi a baya misali yana aikata wani aiki na alkhairi a makaran kansa ne ko kuma ma al'umma misali ya saba karatun kai ne ka saba karatun jizya misali a ce izu daya kullun bayan sallar asuba to wata rana sai wani dalili yasa ko na jinya ko na tafiya a cikin gaggawa sai kai wannan tafiyar baka samu kayi ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah zai umarci mala'iku su rubuta maka kwatankwacin irin ladan da aka rubuta saka saba rubuta maka a gurbin littafinka kun ga shi ma tashi karan kansa mala awal da laluri na ciwon ido ya ainihin sababa ya dakatar da nasa karatu muna fatan shi ma Allah ya cika mishi nashi lada din kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku yayi tafiya ko kuma yayi jinya to za manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah zai yi umarni kutiba za a rinka rubuta masa ma kana ya amalu sakamakon abinda yake aikatawa sahihan mukiman kamar kwatankwacin wanda yake lafiyayye kuma wanda yake mazauni muna fatan duk wanda ya assasa wani abin alkhairi Allah ya tara mu a cikin lada shi littafi da aka ce za mu ci gaba shine kitabu tauhid shi ma babu laifi idan mun yi dan waiwaye dan mu san asalin tushen abin kafin dai mu shiga asalin cikin shi littafi a tauhid malamai suka ce ana ce mishi al ifradu ifradullahi bil ibada in an ce duk abin da aka ce maka a tauhid ana nufin kadaita Allah a wajen bauta. Eh, wato saboda girman tauhidi Allah ya saukar da sura Sukutun. Dole dai cewa a cikin maratibun na Islam kamar aikin haji shi ma akwai sura ta haji, amma bamu da sura ta azumi cikakkiya, bamu da sura ta sallah, bamu da sura, amma dai muna da sura ta aikin ta haji, suratul haji. Allah ya kawo sura wadda manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita wannan sura ta adul sulusul Qur'an, tana ɗaya kwatankwacin ɗaya ne bisa uku na Alqur'ani gaba ɗayansa, ita ce suratul Ikhlas. Wasu suna ce mata suratul Samad. Allah yake cewa qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu al-ahad, ka gaya musu ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah shine ɗaya tilo. Malamai suka ce an yi amfani da kalmar al-ahad domin ita ba ta da tasniya nata, yayin da kace al-awwal ai akwai al-thani, to amma kalmar al-ahad ba za ka kawo mata wata mara ba. Wannan yana nuni Allah shi guda ɗaya ne, ba shi da kuma kini. Allahu samad, wadda shine ake kaiwa dukkan bukatuwa. Kowa in ya tashi, in mutum faduwa zai ce Allah, in mutum bashi da lafiya zai ce wayyo Allah, in mutum yana neman arziki zai ce Allah kai min kaza. Kowa yana kaiwa bukatarsa zuwa ga Allah. Kullu yawmin huwa fi sha'an, shi kuma Ubangiji yana nan koyaushe a cikin sha'aninsa, yana kuma shauraran bayi. Lam yalid wa lam yulad, lam yalid shi bai haifa ba, wa lam yulad kuma ba haifuwarsa ake ba, wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma wani bai kasance mishi fili ba ko kuma abokin tarayya wajen gudanar da abubuwansa. To wannan wannan sura wacce kuma tana tabbatar mana da girma da kuma matsayi na tauhidi. Allah yana faɗa cikin suratul bayyinat, ya ce ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, ai ba a umarce su ba sai face su tsantsanta bauta. Mukhlisina lahuddin, suna tsantsanta bauta don wa, don Allah da kuma shi addini. Musulunci duk abin da za ka yi wanda ya shafi addini kuma kake neman lada a kayinsa, to ka yi shi domin Allah. Allah shi ne in ya gani yayin da ka zo ka yi shi domin wani, ko kuma ka yi sanya wata riya, ko ka yi as-sum'a, to Allah sai ya barka da wannan abin ba tare da ka samu lada ba. A ranar alkiyama kana tsammanin lada, sai aikin kai kasance faqadimna ila ma amilu min amalin faja'allahu haba'an mansura. To saboda haka wannan dai, kuma saboda girman tauhidi, dukkan shekarun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a garin Makka tsawon shekaru 13, tarihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu tsayawan shekaru 63 ne, ya shekara 40 kafin a bashi annabta. Eh, sannan kuma ya bayan an aiko shi da annabta yayi shekaru 13. Malamai suka ce dukkan surori da aka rinka saukarwa a garin Makka surori ne da suke tabbatar da tauhidi. Wannan ana nuna maka girman tauhidi. Eh, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne a wani lokaci da mushrikan Makka suka dabi antu da bautar gumaka, suna da irin sulata da uzza da manata duka waɗannan a cikin Ka'aba. A bisa tarihi malamai suka ce akwai gumaka guda 360 kowace rana a tsawon kwanaki 360 da ake da su na shekara, akwai wanda gunkin da ake bauta masa, wa'ancan kuma manya-manya ne wanda idan abin ya gagari wa'annan sai a je kamar wancan. Kamar suke cewa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, akwai kananan alloli a gare kamar suke rayawa, akwai kuma manya-manyan su wa'iya zubillah. To har lokacin da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, musulunci bai riga yayi karfi ba da za a kawar da wa'annan gumaka, har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira daga garin Makka ya koma garin Madina. Dukkan surorin da aka rinka saukarwa Makkiya za ku ga suna tabbatar da tauhidi ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da tauhidin, kuma ya kira mutane zuwa ga kadaita Allah a wajen bauta, har Allah ya masa umarni ya bar garin Makka a lokacin da tsangwama ta yi tsangwama tsakaninsa da su mushrikan Makka, kuma suka tsangwami sahabbansa. Allah ya masa hijira a shekara ta 13 ya koma garin Makka, ya cika ya koma garin Madina ya karasa shekaru guda 10, sannan kuma ya koma zuwa ga Ubangijinsa. To kun ga wannan kenan saboda girman tauhidi. Kuma Allah yana faɗa a sura ta suratul Zumar ko aya ta 2 ne, wanda Allah ke cewa inna anzalna ilaykal kitaba fa'budillaha, sai ce mukhlisal lahuddin, hakika man saukar maka da littafi. Me za ka yi da wannan littafi da muka saukar maka? Sai Allah ke ce musa fa'budillah, ka bauta ma Allah da wannan abin da aka saukar maka. Mukhlisal lahuddin, kuma kana tsantsanta bauta da shi wajen addini, duk abin da za ka yi na da shi na ibada. Duk da cewa wasu malamai har suna ganin cewa abin da ake cewa at-tauhid huwa al-ibada, wasu kuma suna bambanta shi, suna cewa shi tauhidi wani bangare ne na irin ita karan kanta ibada din. Allah ce ala lillahi dinul khalis, ku shaurara lillahi ad-dinul khalis, da Allah ne tsantsar addini take. Saboda haka kamar a fasari da wata aya ta faɗa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din, zaka yi duk abin da zaka yi kayi shi domin Allah sai Allah ya ga zuciyarka domin alamu ka'inatul ayun wama tukfi sudur yana sanin abin da kake boyewa a cikin zukatanka da kan dukkan wani ha'inci na ido idan ka nufaci yin wani abu ne to Allah ya riga ya sani to innamal a'mal binniyat wa innamal likum ri'in ma nawa duk wani abin da ka nufe shi zaka yi shi to Allah ya riga ya san don me zaka yi shi in zaka yi shi don Allah ne to Allah sai ya baka sakamakon kwatankwacin karfin niyyarka da imaninka domin za ku zo ku yi aiki ku biyu amma za ku iya samun sakamako mabambanta domin me niyyar ku ta sha bamban to tauhidi malamai sun iya bakin kokarinsu kamar yadda muka ambata a baya cewar sun kasa shi kashi uku duk da cewar malamai muta'akkirun har sun yi kari a kai mun ambata cewar akwai tauhidi na rububiyya wannan tauhidi yana nuni akan aikace aikace na Allah waɗanda Allah ne kadai ya siffanta da su Allah yana faɗa a cikin alqur'ani a ayoyi mabambanta cewa la in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah idan har ka tambaye su ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai Isa bai za a tambaya ba kafiran za a tambaya in ka tambaye su wane ne kan yi halicci sammai da kasai da ya kulun Allah za su ce maka ai Allah ne ya halicci sammai shi ya kage halittar sammai da kasai wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulun Allah su ma haka in ka tambaye su wane ne kan yi halicce su za su ce maka Allah ne ko da sun biyo ta wasidar mahaifan su an haife su sun san ba mahaifan ne suka yi su ba Allah dai ya kaddara su ne wasida da za su zo duniya kun ga wannan kuma shine tauhidin da malamai suka ce duka an yi tarayya tsakanin kafirai da kuma waɗanda suke masu imani kowa ya yarda cewa Allah shine mai aiki irin kaza misali rayawa Allah ne yake rayawa misali kashewa Allah ne yake kashewa sun san cewa duk wanda ya mutu Allah ne ya kashe shi ba wai saboda ba a san sa bane ba ba wai saboda kaza da kaza da kaza ba haka arzutawa haka kuma akasinsa dole ne cewa malamai suna cewa ababi na ladabi dukkan wani abin da yake akwai zargi a cikin sa ko kuma na kasa kai tsaye ba a danganta ubangiji da shi misali kace Allah ya dora min jinya a'a sai ka danganta ainihin kamar yadda annabi Ibrahim yace wa idza maritu fa huwa yashfi yace idan ni ne jinya kun ga bai danganta jinya da wa ba da ubangiji ba kamar mantuwa kuma ansanihu illa shaytan eh wato sahibin kadar yake cewa sai yake cewa ba wanda ya mantar da ni sai shaytan amma dukkan wani abu da za ka aikata sai da me sai da uban sanin ubangiji to dukkan wani abu na kasa kuma kai tsaye ba za ka dangantanta shi da ubangiji sun amma duk da dai cewa babu wani abin da zai gudana din sai a cikin sani da kuma ilimi da kuma mashi'a tawa ta ubangiji to wannan shine abin da ake cewa tauhidi na rububiyya da aka hadu da tsakanin kafirai da kuma musulmai insha Allah mai yiwa babuka da malam ya karanta mana a baya da waɗanda zamu karanta a gaba zamu ga wasu babukan suna da alaka ne da tauhidi na rububiyya cikin ikon Allah insha Allah a cikin abubuwan da Allah ya san da mu zamu rinka dan fada da bayani domin a rinka fahimta abu na biyu shine tauhidi na uluhiyya to tauhidi na uluhiyya kuma shine tauhidi da ake kadaita Allah a wajen bauta waɗanda kuma shine aka sha bamban da su waɗanda suke kafirai sun yadda Allah shi yayi kaza sun yadda Allah shi yayi kaza shin yadda Allah shine mai kaza amma kuma ba su yadda su bauta masa shi kadai ba hasna zargin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aj'alna ilahan wahida shin zaka sanya mana abin bauta guda ɗaya ne bayan su kuma sun tashi sun samu abubuwan bauta masu yawa suna mamaki to saboda haka shi tauhidi na uluhiyya tauhidi ne da Allah ya tabbatar ma kansa bauta Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum Allahu shi Allah karan kansa la ilaha illa huwa babu wani abin bautawa da cancantar bauta sai Allah eh wani malamai suna yin karin bayani suna cewa kada ka ce babu abin bauta sai Allah a bisa zahiri a yau zamu ga ana bautar abubuwa masu yawa kata wasu kasashe irin su India har Bera da irin su Sania zaka ga ana bauta amma sun san cancanci bauta musu shine a Allah shine kadai wanda ya cancanci bauta saboda haka Allahu la ilaha illa huwa alhayyu kuma shine altsayayye alqanan alhayyu wanda yake rayayye alqayyum wanda yake kuma tsayayye faman huwa qayyimun ala kulli shay wato shi Allah shine tsayayye wajen gudanar da dukkan komai da komai ya sake fara wannan a cikin aya ta farkon ayatul kursi kenan ya fara a cikin aya ta biyu cikin suratul imran yace alif lam mim yace Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ya sake tabbatar da wannan ilahantaka tasa shi kadai ne ya cancanci bauta a cikin ita dai wannan surat ali imran gurin Allah yake cewa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qism wannan duka ayoyi ne da malamai suke kawo wajen nuni a kayin cewa Allah shine kadai ya cancanci bauta ba za ka bauta wa kowa ba sai wa sai Allah to wannan kam an sha bamban tsakanin waɗanda suke masu imani da kuma waɗanda suke kafirai. Sai tauhidi na asma'illahi wa sifatihi, wanda kusan cikin ikon Allah bayan mun duba da Malam Usama, Malam Ubaidullah, shine ma kusan abubuwan da zamu tashi a kai a wurin da babin da zamu tashi, babin inkarin wata siffa ko kuma wani suna da Allah ya danganta kansa da shi ko kuma ya siffanta kansa da shi. A cikin sunayen Allah, tunda Allah ke cewa falillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, Allah yana da sunaye masu, saboda haka ku kiraye su da shi. Dukkan wata munasaba da kake so ka roki Allah, in arziki ne, Allah shine ar-razzaq, sai ka roki Allah, Allahumma antar razzaq, Allahumma rzuqni. Dukkan wani abu da kake so, to akwai sunan Allah da ya yi munasaba da wannan, wanda wannan suna ya dauki sunansa kuma ya dauki siffa tasa. Malamai suna cewa sunan Allah guda ɗaya ne, shine Allah. Amma dukkan wani suna da zai biyo Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, har zuwa kowane irin suna, suna ne da yake dauke da siffa. Amma karmar Allah ita ce sunansa. Kuma ba za ka taɓa sab jin wani wanda ya amsa irin wannan sunar ba, kamar yadda Allah ya kalubalanci duniya a cikin suratu Maryam, yace rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyan. Shin ka taɓa jin wani wanda ya amsa sunan Allah? Wallahi baka taɓa ji ba, ko da wasa, ko da wasa, ko a wasa irin na yara na rashin hankali, ba za ka ce maka kai ne Allah ba, sai dai irin shushurkai da su ce kaza kaza, irin abubuwan da yake faruwa kuma yau, wa iyazu billah, irin na wasu wasu aqidu da wani abu da shauransu. Akwai subhanallah, ba za ma ka iya kawai, har akwai Allah, akwai mace wadda za a danganta ta da hasi mata Allah, wa iyazu billah, wannan abu ya kai abu. To kun ga wannan shine asma'illahi wa sifati, waɗanda wasu aqidu din sun mu'tazilawa da wasu da shauransu sun yana inkarin wata siffa. In an ce Allah yana ji, sai su ce a'a ba ji bane ba. Allah ya danganta kansa da ji, kuma Allah ya danganta kansa da gani. Allah ya faɗi kansa yana magana, ya ce wa kallama Allahu Musa takliman, to sai su ce a'a ai ba wai magana Allah yayi ba, kuma Allah ya ce takliman, ya sai ya taukidi. To wannan malamai suka ce abin da yake zama wajibi shine sai kai imani da shi, amma ka kwatanta shi ta yaya Allah yake ji, ta yaya Allah yake gani, a'a laysa kamithlihi shay'un huwa samiul basir. Malami suna kawowa kwatance wasu ayoyi da irin ayoyin da Allah ya kwatanta kansa da shi da wata siffa, kuma sannan ya sake siffanta wata halittarsa da shi. Misali a cikin suratu Nisa ne, ko da wani yake cewa inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, kun ga wannan inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, sai ce fa idza hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adl, sai inna Allaha ni'ma ya'izukum bi inna Allaha kana sami'an basira. Wannan Allah ne siffanta kansa da shi, yace shi as-sami' ne, mai ji ne, al-basir kuma mai gani ne. To kuma suratul insan, Allah yace hal ata alal insan hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, sai yace inna khalaqnal insan min nutfatin amshajin nabtale, sai yace me faja'alnahu sami'an basira. Allah dangan ya siffanta kansa da ji da kuma gani, sannan kuma ya kwatanta dan adam da ji da gani. Abin da yake a kai, jinka da jina da duk jukun muqayyad ne. Yanzu abin da yake waje masallacin nan ba ma ganin sa, me yau abin da yake waje an ba da amsa kowa ba, abin da yake wasu gidajen ake tattaunawa ba ma jin sa. Amma shi jin Allah haka ne? Jin Allah ba haka bane ba. Jin Allah shi amni, ya kewaye komai. Misali, a babin misali kamar da malamai suke buga misali, shi ne irin abin da ya faru na suratul mujadala. Akwai Kaula bintu Sa'alah da ta kawo koke wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wata rana mijinta ya mata izhari, ya aure ta tun tana da kuruciyarta, sai da ta girma kuma ya mata izhari. A lokacin musulunci bai sauka da hukuncin izhari ba, sai ta kawo kokenta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akai dace manzon Allah yana ɗakin Aisha, ta zo ta ce ta kawo kuka, manzon Allah ya fito bakin kofa tana koka masa cewar ga mijinta abin da ya mata gashi gashi yanzu. Su kuma hatta a jahiliya, idan mutum yawa matarsa izhari tana nesanta ne ga barinsa, tana zama haraminsa. Ta ce gashi ya aure ni tun da kuruciyata, sai da ya gama cinye kuruciyata kuma ya na haifa masa ya'ya, kuma yanzu mun zihari. Manzon Allah ya shigo ya ce to a yanzu kam babu me, babu wani hukunci wadda za a gaya miki da za ki aiki da shi. Sai ta ce wallahi ya manzon Allah ba zan bar gidan nan ba sai Allah ya kawo min mafita. To Allah kuma da yake saman, yake kan al'arshin sa yake saman bakwai, Aisha da ta rawaito hadisin ta ce wallahi ban ji manzon Allah, ban ji abin da wannan matar suke tattaunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a bakin kofar ɗakinta. Amma da Allah yake kan al'arshin sa, Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa, shi kuma ya ji. Nan take bata bar gidan manzon Allah ba sai da Allah ya aiko mata da solution na matsalarta. Allah ya ce qad sami Allahu, hakika Allah ya ji. Allah yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka kawo me, aka kawo solution na matsaloli irin na zihari da wani abu shi duka kun ga me jin Allah da yake sama domin ilimin sa ne da jin sa da ganin sa yake kewaye da mu amma zatin ubangiji arrahman al-arshi stawa ya daidaita akan al-arshi kamar da ayoyi masu yawa cikin alqur'ani suka tabbata alaka ce Allah yana ko ina ban kace Allah yana ko ina yana ko ina ne da jin sa da kuma ilimin sa da ganin sa abu wani abu da yake boye yake boyuwa gare shi to saboda haka wannan shine bangaren abin da ya shafi tauhidi na asma'illahi wa sifatihi siffanta Allah da wata siffa irin tasa to kada kai tawilinta kada kai zarbabbiya kace a kaza ake nufi kaza ake nufi a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara kuma haka ya tabbatar saboda haka abin da yake zama wajibi akan mu shine mu ma sami'ina wa ta'ala sai mu ji kuma mai da'a mai irin aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya tabbatar wa Allah siffa irin tasa abinda ya koru kuma nan na ƙasa da zaka korarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka ainihin nesanta ubangiji da shi kuma sai ka nesanta shi amma duk abinda manzon Allah ya tabbatar wa ubangiji kai ma abinda yake zama wajibi akan ka shine sai ka tabbatar wa shi shine ainihin samun lafiyarka yayin da kai zo kake ta yin tawili kace kaza to a ƙarshe masu irin wannan sai su sai kore samuwar Allah din ma gaba daya sau da yawa in kana bin irin rubuce-rubucen su sai kaga cewa a ƙarshe su ce ai Allah baya kaza baya nan a kuma shi Allah guda ɗaya ne kamar yadda muka faɗa in kace yana can to ka ce alloli masu yawa kenan wa iyaz billah in kuma kace baya ka kore dukkan wasu abubuwa siffofi nasa to ka kore samuwarsa kenan to saboda haka abin da yake zama wajibi akan mu shine mu tabbatar wa Allah siffofinsa waɗanda insha Allah cikin babukan da zamu karantawa irin wanda malam ya karanta a baya mun ji misalai irin dukkan nau'in wa'annan tauhidi ko dai na rububiyya ko na uluhiyya ko na asma'illahi wa sifati to malamai muta'akkirun waɗanda suka zo a baya-bayan nan a rubuce-rubucen su sun yi kokari wajen ƙarin wani nau'i na tauhidi sai suka ce at-tauhidu la qudratillah shine tauhidi na kaddara ta ubangiji kamar yadda imani da kaddara yake zama ciko daga cikin ginshiƙai guda shida na imani wa antu uminu bil qadr khairihi wa sharri za ka yi imani da dukkan abin da ya faru da kai abin nan da ya faru da kai alkhairi ne da kai kake ji ka samu nutsuwa da shi ko kuma abu ne na sharri wanda kai a gare ka sharri ne ko da ubangiji ya jarabce ka da shi Allah ce wa nabluukum bis sharri wal khairi fitna sai zamu jarabce ku da dukkan abin da yake da sharri misali talauci misali jinya misali rashin dan uwa misali rashin zaman lafiya dukkan wata jarrabawa ce daga ubangiji wanda akai a karan kanka sharri ne amma saboda tsantsar imani sai ka tabbatar cewa wannan wanda ya jarabce ka da shi shine wa shine Allah sai ka danganta abin kuma sai ka samu lada sannan kuma wani abu na alkhairi ya same ka a arziki ne samun karuwa ne samun haihuwa ne samun koma wani irin abu ne samun ruwan sama ne samun amfanin gona ne samun sauƙin farashi ne muna roƙon Allah ya sake kariyar mana da farashin abubuwa na masarufi na rayuwa irin waɗannan duka ni'ima ne idan ka gode ma Allah kuma sai Allah sai ya cika maka lada yayin da kuma ka kafirce wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid Allah ya shela da kansa yace in har kuka gode ma ni'imar da Allah ya yi muku to wallahi Allah zai ƙara muku kuma ya faɗa hayoyi guda biyu a cikin alqur'ani kaca ga dai al-ramumi yace wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha sai tazo a cikin suratul nahl sai tazo a cikin suratul ibrahim wacce sai tazo da yabo sai kuma tazo da zargi saboda haka idan ka gode dukkan wata ni'ima da Allah ya maka to Allah ya yi alƙawarin ƙara maka saboda haka kar a ce kace a ai wani bana kan kaza so gashi nan dai waye baka Allah ne ya baka saboda haka abinda kake ce alhamdulillah bana kan an samu amfanin gona ko an samu arziki alhamdulillah sai gashi nan dai ai ba kamar na bara ba kamar da yawa manoma mai yiwa abin da aka samu ba rabai kai irin abin da aka samu na bana ba ce a bana ka samu kaza wani ka samu kace kai gashi nan dai a gashi nan ayina waye ya baka waye ke arzutawa Allah ne yake arzutawa saboda haka wannan duka suna daga cikin nau'o'in abubuwan da ya dace mu tabbatar mu ubangiji da shi na kaddara na abu da ya same ka dukkan wani abu da ya same ka to ka danganta shi kar ka danganta shi da wani ka danganta shi da samuwarsa gawa ga Allah yayin da ka danganta shi da Allah sai Allah ya ainihin ya girmama ladanka kuma ka samu daukaka a kai to wannan kenan cikin ikon Allah da za mu rinka yin abubuwan insha Allah a takaicen takaitawa kada a rika sananta musamman yanzu ana shiga lokacin sanyi daga zan bar shi a nan wannan dai shine kamar brief ko kuma introductory abubuwa gabatarwa in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu shiga asalin littafi din kamar muna dubawa da malam Ubaidullah malam da yayi wasu babu buka masu yawa a baya amma dai mun yi ittifakin dan komawa baya ba shafi wato babi na ɗaya ko na biyu da malam ya karanta a baya shine babu man jahada shay'an min asma'i wa sifatihi. In Allah ya kai mu sati mai zuwa insha Allah a kansa ne zamu fara, shine wato wanda yayi jayayya ya kore wata siffa ko kuma wani suna na Ubangiji. Menene hukuncin sa? Me malam ya kawo na aya da ta tabbatar da hakan? Me malam ya kawo na hadisi? Kun ga shi malam Abdul Wahhab, Allah ya gafarta masa, ba wani abin da yake yi na kasa na karan kansa da duka aka tsane shi. Aya ta Al-Qur'ani yake kawowa, sai ya kawo hadisi. Abin da yake kawowa nasa a bisa fahimtar sa, sai ya ce fihi masa'in. Shine kawai yace a cikin wannan akwai matsaloli, shi ma ba ya kawo wani abu nasa na karan kansa bane ba, yayi istinbadi ne na fahimtar wani hukunci daga aya ko kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai yace mun fahimci kaza, mun fahimci kaza. Abin da ya kawo kenan, babu wani abu nasa. Amma duniya ta tsambamince, ana cewa wahabiyanci wahabiyanci. Allah gafarta wa shakka malami Jafar Muhammad Ada yace in dai don abinda Abdul Wahhab yayi ne na wayannan, to yace to mu mun yadda a kira mu da wahabiyawa. In dai don ha aya ne da hadisi yasa aka tsane shi kuma ake danganta shi da waye, yace mu mun yadda a kira mu da wahabiyawa. Allah ya datar da mu abinda muka fara na daidai, Allah ya tara mu a cikin lada. Abinda muka kuskure kuma karanci ilimi ne, alhamdulillah a kewaye nake da malamai. In an ji kuskure ko kuma wani wadda ko wata wadda amsa kuwa yake kai masa an ji wani kuskure, don Allah kada a bar mu a bisa kuskure. Na roƙon Allah kuma a yayin da muka yi kuskure, Allah ya gafarta mana kuma ya shafe shi a cikin zukatan mu da littattafan mu. Subhanakallahumma ayyuhanna illa ma anta innaka antal rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Amin amin.